Banga.
Amenji. Allah kadai nige ba wani ba shi na dogara ba da kowa zaka yarda ba sai ka ankara babu zama in ba karshi dan uwa daura dan hara Allah kadai ne mafita dan uwa ba wani dabara kaman da kan kashi ne mutuncin ka ba wani dabara zakaran da Allah ya nufa sai yayi tara wallahi sai yayi tara eh Allah ke ba mu Allah ke ba mu albarka Allah ke ba mu Allah ke ba
again who say after one no go wet again
then he beg he lo do
no look down on your brother man no cause nobody knows tomorrow three when they come today now he they get the finest food
Allah kebab Allah kebab
Don't you give up, won't you relent, don't you give up.